Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Juma'a 3 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa ɗan Najeriya na ci gaba da kokawa game da tsawon lokacin da yake ɗauka a sabunta ko a yi sabon passport. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Ghana ta ƙudiri aniyar samar da takin noma ga 'yan ƙasarta. Daga nan za mu ji martani kan dokar hana haya babura a wasu yankunan jihar Legas da aka yi. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a, kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa faɗan da ake yi kullum, wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1000. Ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar Holland. Zelensky da ya bai bayyana adadin yankunan da Rasha ta kame ba tun bayan fara mamayar ta a ranar 24 ga watan Fabrairu. Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin Donbas, inda faɗan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar. Ukraine ta faɗa jiya Alhamis cewa dakaranta sun sake kwato ƙananan garuruwa da ƙauyuka 20 a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin, wanda ya harbe kansa bayan harin, ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi ƙorafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Muna kuma da takardawa kan wanda ake zargin, wanda ya bayyana ƙarar cewa ya zo da niyyar kashe Dr. Phillips da duk wanda ya shigar masa, inji Franklin. Ya ɗora Dr. Preston Phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar. 'Yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baki da majinyaci, tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya, inda nan ne asibitin kashi. Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana bakin ciki da rashin mutane 4 daga cikin al'ummarmu, amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun ɓullar ƙwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaɗuwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yar watanni 7 ta kamu da ƙwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna wannan shekara 'yan asalin arewacin Waziristan ne, inda ake sa ran samun ƙarin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin kamfen, kamar yadda shirin ya bayyana. Ƙasashen Pakistan da Afghanistan su ne ƙasashe biyu kacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara, ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan. Lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shanyewar jiki a Pakistan shi ne a cikin watan Janairun shekarar 2021. An kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a Afghanistan a wannan shekarar da kuma 4 a shekarar 2021.
To, nan jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda duk da cewa hukumar kula da shige da fice ta Najeriya, wato NIS, ta bayyana cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa an samu sauyi a harkar yin fasfo, wato ko kuma sabunta shi. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da yin kira da ta ƙara himma wajen yin aikinta don rage matsalolin da 'yan ƙasar ke shiga sakamakon neman fasfo ɗin. daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Matsalolin yin sabon fasfo ko sabantawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓallar cutar corona virus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020, lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021, inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabanta tsoho ke ɗaukar aƙalla tsawon watanni 5 zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabanta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi.
Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun passport dina akan lokaci wanda nayi kusan wata uku ina nema na samu tangarda akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta sa hale min inje in yi makonni 6 a Amurka. Gaskiya abun ban ji dadi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wayannan damammakin ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata, amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su kawo maka cikas akan irin wannan abun. To gaskiya ban ji da dadi ba. Sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai kokina na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport dina cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka miƙa mun kuma suka ban haƙuri. Amma kuma tsananin da ake shi ne mutane da yawa sun rasa irin waɗannan opportunities din daga scholarship, karatuttuka, medical leave da sauransu saboda irin waɗannan vacuum din da ake samu na rashin ba mutane passport ɗinsu a kan lokaci. To gaskiya wannan ba karamin matsala bane, kuma muna tunanin ya kamata a gyara. In na samu passport dina saboda na yi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke, to waɗanda ba su da irin waɗannan damar.
A wani bangare kuma wani magidanci mai suna Trust Edion ya yi bayani akan yadda ya ɗauke kusan watanni 5 kafin ya iya samun sabon passport bayan ya ɓatar da nasa.
My name is Trust.
Sunana Trust Edion. Na ɓatar da passport dina ne a watan Janairun shekarar 2022 a jihar Lagos, kuma na yi duk mai yiwuwa sun da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin kuma shige da fice ta Najeriya, inda ya dauke ni kusan watanni 5 har na kusa rasa damar zana IELTS wanda saura sa'a 48 wa'adin rubuta ta ya kare.
Kakakin hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin controller Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon fasfo na makonni 6 inda ake daukan makonni 3 a wajen aikin sabantawa. Baya ga mai nema ya cika sharadin shigar da bayanan sa ta yanar gizo.
I need to tell you that in 2021 we came out with a policy of 6 weeks timeline for fresh application and 3 weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process.
A makon da ya gabata, makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabanta ko yin sabon fasfo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta NIMSI kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin zare kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman fasfo da bayanan su na NIMSI ya citara. Lima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurra'uf, harin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse, yayin da ƙungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da 5,000 a kusa da Tehran. Kungiyar matasa 'yan jarida mai alaka da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da katsewar jiya Alhamis a shafin Twitter, bayan da Mujahideen Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Kyamarorin sun hada da na kusa da makabartar marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini. An kuma bayar da rahoton cewa shafin intanet na birnin Tehran ya ɗauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi. Wannan dai shine kutse na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa ƙasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya ta ruguje. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata, gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Xinjiang na ƙasar China zuwa Amurka. Dokar hana aikin tilastawa 'yan ƙabilar Uyghur, wato UFLPA a takaice, wacce shugaba Joe Biden ya rattaba wa hannu a watan Disamba bara, za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Yuni. A ƙarƙashin dokar, hukumar kwasam da kare kan iyakoki ta Amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a Shenzhen gaba ɗaya ko a wani ɓangare a matsayin na aikin tilastawa, sai dai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaida kwakwarar cewa ba haka ba ne. An amince da dokar ne tare da goyon bayan ɓangarori biyu, yayin da 'yan majalisar wakilai na ɓangarorin biyu suka yitar da yadda China ke muzanta wa musulmai 'yan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to daga Najeriya sai kasar Ghana, inda tsada da rashin samun isasshen takin noma ke ci gaba da damun manoma da kuma shirin ɗaura su ga tafarkin rashin samar da isasshen abinci, wanda hakan ya sa gwamnatin kasar ta fara wani shiri na sarrafa shara domin samar da takin gargajiya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da rahoton.
Annobar COVID-19 da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine ya yi tasiri sosai a harkar noma a wasu kasashen yammacin Afirka, ciki har da Ghana. A don haka gwamnatin kasar ta fara sarrafa takin gargajiya a yunkurinta na neman shawo kan wannan matsalan karancin takin zamani a kasar. Ministan noma a Ghana, Dr. Owusu Efirie Akoto, ya bayyana hakan yayin da suka gana da manema labaru biyu bayan ya kammala wani rangadi a wata kamfanin sarrafa shara domin samar da takin gargajiya na mallakan Zoom Lion da ke Accra, babban birnin kasar.
And the mission signifies the determination of this government to face the global crisis in global agriculture.
Wannan yunkuri na nuni da cewa a shirye muke mu tunkari matsalan da ya shafi duniya da yin sanadiyar karancin kayan noma musamman takin zamani. Kowane kalubale na zuwa da irin nasa damarmaki. A lokacin da muka fara fama da matsalan karancin takin zamani, sai muka gano cewa kamata a yi da mu dau matakin tunkarar wannan matsala. A don haka mun tuntube kamfanoni 18 masu sarrafa shara, kuma babban ciki ita ce Zoom Lion.
Because of the huge shortage of inorganic fertilizer, we have to look within ourselves to see what we can do to replace shortage, and that is organic fertilizer.
Ana sa ran kamfanonin za su ringa samar ma Ghana isasshen taki na gargajiya domin magance wannan matsala. Maga kujerar babban kamfanin sarrafa shara ta Zoom Lion domin samar da taki na gargajiya, Dr. Joseph Siang Ejapon, ya ce kamfanin tuni ta kafa wani asusu na musamman domin nazari tare da tabbatar da ingantaccen takin gargajiya a reshoshin kamfanonin a faɗin kasar Ghana.
I've set up a fund to have a quality control research so that in all the various regions, wherever the equipment is in operation, the quality will be the same.
Na ko tuntubi shugaban manoma a Ghana, Malam Abdulrahman Muhammad, a inda yake cewa
farko abincin da kake nome shi yana baka lafiya, na biyu kasar nan da kanshi bai mutuwa kamar in ka sa inorganic fertilizer. In za a produce abin ya organic manure na a produce shi da yawa ya kai manomai.
Sai dai tuni wasu manoma suka fara amfani da takin gargajiya gurin shukan su.
Sunana Muhammad Abdul Samad, ina shuka albasa dan tos, kuma
tumatir ke
kashin kajin nan muke use. Mun bari use na bature na, yanzu muna use takin gargajiya.
Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadin cewa al'umman Ghana su fiye da miliyan 3 na iya fuskantar matsalan matsanancin karancin abinci. Na daga cikin abubuwan da ka iya haifar da hakan ko ita ce tsadan takin zamani domin aikin noma, wanda ya tsanya tsadan farashin kayan abinci. Na isa kasuwa na doya da ke birnin Kumasi a nan jihar Ashanti.
Kuna samun doya kamar yadda kuke samu a da?
Sunana Jiya Bushira. Yawon kudi muna samu, amma ba kamar da ba. Yanzu kaya yana zuwa dai sakaci, amma kuma yazo kuma yana da tsada, kuma ga rubewa, kuma ba kasuwa.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. Idan ma kuma Najeriya kuwa, dokar hana yin acaɓa ko okada ta fara aiki a jihar Lagos, ta sa dubban baƙi masu gudanar da wannan sana'a ko magaruruwansu, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗo mana.
A inda wahadin da gwamnatin jihar Lagos ta ɗeba masu acaɓa ko okada a birnin Lagos ya cika, yanzu haka dai akasarinsu sun fice zuwa jihohinsu na asali. Akasarinsu dai 'yan yankin arewacin Najeriya ne, wanda kuma ba su samu sukunin komawa jihohinsu na asali ba. Sun koma wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar Lagos, irin su jihar Ogun da kuma jihar Oyo. A watan jiya ne dai gwamnatin jihar Lagos ta ayyana 1 ga watan Yuni a matsayin ranar ƙarshe da ta baiwa masu gudanar da haya na Abar ko Okada wa'adin dakatar da ayyukan nasu a kananan hukumomi guda 6. Kanan hukumomin kuwa sun hada da Ikeja, Etiosa, Lagos Island Surulere, Apapa, Lagos Mainland tun daga jiya ne dai zuwa yau titina a wa'annan kananan hukumomi guda 6 suka kasance fayo ba tare da ƴan Achaba ko Okada ba, lamarin da kuma ya baiwa masu motoci zurga-zurga ba tare da wani kace nace ba. To sai dai kuma fasinjoji da suka saba zurga-zurga akan ƴan Okada sun dandana kudan su tare da bayyana rashin jin dadin su da matakan da aka dauka. To koya irin wannan an Achaba ko Okada suka ji da matakin gwamnatin jihar ta Lagos ga dai abinda suke cewa.
Kamar da hana Okada gaskiya mu ji dadi ba. Ba mu ji dadi hana Okada nan da aka yi ba. Eh mu samun wajen samun mu gaskiya yanzu ba mu da wata sana'a wacce zamu samu wani abu wanda zamu yi gudanar da harkokin mu na rayuwa.
Magana gaskiya a matsayin mu na yan Okada sanar Okada ba mu ji dadi ba. Sakamakon wannan sana'a da ita muke ci muke sha muke tallafa wani ma har usuna jin dadi da mu, amma yanzu gashi ni gwamnatin Lagos ta hana Okada komai da komai namu ya daya a zahirin gaskiya. To a taimaka mana Allah banmu, ko da dan lungu-lungu ne muna dan yi kamar nan dan lungunukan gaba sai mu haya tsure ba, a taimaka mana da haka nan mu muna neman arharma.
To sai dai har yanzu akwai wasu ƴan Achaban ko Okada da ke gudanar da sana'o'in nasu a wasu kananan hukumomi na birnin Lagos da ba haramta ba, sai dai kuma an kayyade musu irin titunan da za su zirga-zirga a kai. To sai dai duk da wannan umarni da gwamnatin ta jihar Lagos ta bayar, koyo ma sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar ta bayyana kama wasu masu mashin din da kuma fasinjoji kamar dai yadda hukumomi suka alkawari. Tun ba yau ba ne dai jihar Lagos ke ayyana haramta zirga-zirga na babura a birnin, al'amarin da take alakanta shi da rashin tsaro da kuma yawan hatsura da ke faruwa a manyan titunan birnin na Lagos. Bisa wannan umarni dai yanzu jihar ta Lagos ta bi sauran wasu jihohi na Najeriya da su ma suka haramta zirga-zirgan ababen hawa musamman ma dai na babura haya masu daukan fasinjoji. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida Jibrin. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Arzikin Bano Adam mai zuba a washe, shugaban na farkon nan zamanin kasashe, dole ne ya burge kaya wuce wa kushe, firgitar kuma kane korama a fashe, shi ya sauka rayayye duniya a gushe, bangwari da sarabar arzikin halittu. Dabara mai karfi dan jabin fatattu, fata da mai kuya bayyanar fatattu, dan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanku, kai na bawa komai na tashi da mutuntu, shugaba komai ne waya kai ma aiki, cikin halittu kan waya aiki jaki, bakan gidan sa dauka bai gamu da zaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki, raba ka bai kowa naka ne ma'aiki, kowa na bin shi ya kare kai ko ba iyaka, an sai da sarsalar kowa taka ba iyaka, an sai da ambaton kowa naka ba iyaka, waye ake wanda yake ne kwatan kwace irinka, dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka,
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC agwamu na cewa karfe 3:20 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Duk wani al'amari da dan adam ya sanya gaba yana tattare da nasa irin kalubale, kuma hakan nan ya kasance da kungiyar nan ta mata zalla a Niger, mata da yanayi wanda take fafatukar yaki da sauyin yanayi da talauci ta hanyar shuka itatuwa na gado, a cewar shugabar kungiyar Malama Fatima Amadu. A tattaunawar ta da abokiyar aiki Tamar Abari, rashin karfin aljihu ne ke sanya su jan kafa akan ayyukan da suka sanya gaba.
A duniya irin wannan dama mata suna yi, amma sai an jajirce kamar waɗanne iri matsaloli kuke fuskanta yanzu a wannan kungiya ta ku?
Matsalolin da muke fuskanta ta hware dai kamar tarishin kuɗin nan ci, tunda kin ban mu da jari dan da hware yanda kuka kankawa muka yi $100, $50 muka je muka sayo su rato, muka sayo su arozuwar abun ban ruwa. To yanzu kun ga inda muna da jari da yanzu har mun hware mashin, yanzu dole ne sai mun je mu samu ɗan kuɗin da zan mu zo mu gyara hailo mu ƙara baza komai a gyara shi. A cikin matsalolin mu akwai wanda muka je muka kai kukan moran wanda muke tare da yanzu dai wanda muka ga kamar abu kan hudda, kuma ga yanan kuma fara ganin za a shayin mu awaye. Dinga mere mun je mun kai matsaloli na rishin ruwa a jarka muke sa a daidaita sahu a kai mu, yanzu mere za ta ba mu wuri inda za a bude mun famfo. Abu kan hudda sosai muke so, so muke yi ma da wannan dama da kika ba mu, wanda duk ya ji Allah ya samu mu a kama mu, muna fata ubangiji Allah ya kama mu kuma mu samu wanda za su zo su ma su yi ma irin namu su yi hiye da mu, tunda akwai ƴan uwan mu wanda suke abin jardin su ma za mu rika zuwa wurin wayannan wanda muka gani duk hanyar da muka san ta gyara ce inda za a yi a ci gaba, mu ma muna neman kuma muna so ta wannan hanyar duk mu ma da muke wayansu ma su ma su yi a haka dan a samu a yi yaki da gurbacewar yanayi da kuma talauci wanda mata suke fuskanta talauci, kuma ina so matan ka azumna haka, mu ma kun gani aiki ne wanda za a ce maza ma suke yin shi tun baya. To amma a yanzu zamani ya canza, ya kamata yara surtu mata matasa ma da matan da maza ai wannan abin da muke yara ne muke janyowa matasa su zo su kirce mu wuri su gyara mu, anan ma kuma mun sa yara matasa nan ma mun samu kamar wani dan aiki ne dan kararrami wanda dai na wuni daya wanda muke samu ba yara, ko da yake abun bai kama mu amma muka samu wanda suka kama mu, kuma samu wanda zai zo su ce to wannan yaran da kuke sa suna muku aiki mu mun dauke ranin su mu rika ba su koda ni a daidaita sa. To shine kukan da muke muna Allah 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 ubangiji ya turo mu mu ma dai tunda dai muna da niyya kuma tsakani da Allah da annabi muke so mu abun masu kama mu, kinga dan muka je muka zauna muna abubuwan nan wanda tayi karatu anan wurin makaranta muke na inda muke zaune kawai sai a ce to yanzu kowace ta biya karatunta, yara suna can suna dan gyare gyare anan wurin kuma munan wurin hailo muna ba a san a zauna haka.
A wani bangaren kuma mai nazari da bincike mai zurfi akan al'amuran da suka shafi addini da kimiyya a jihar Kano Najeriya, Ali Abubakar Sadiq a ci gaba da bayanansa akan husufin watan yace lamari ne da yake kididdige illa abinda ake bukata nazarin masana kimiyyar ilimin wata.
Shi husufi yana faruwa kusan akai-akai, ba abu ne wanda yake daukar tsawon lokaci ba, sai dai kawai da yake kasancewar wani lokaci zaka ga husufin ya faru a wani sashi na duniya bai kuma faru a wani bangare na duniya ba, amma babu maganar cewa wai yana daukar wasu shekaru, domin yanzu shi wannan husufin da muka gani shine na farko a wannan shekara. To a cikin wannan shekarar zamu sake ganin husufi guda biyu nan gaba, daga nan zuwa watan October da November zamu ga husufin rana, zamu ga na wata, kuma kafin wata da mai na next year ya zagayo za a sake samun wasu husufin guda biyu na rana da wata. Kaga a cikin shekara guda daya mun samu husufi guda biyar, guda uku na wata, guda biyu na rana. Saboda yadda masana suka fahimci yadda duniyoyin nan da wata da rana da sauran taurari suke motsi, an san kowanne duniya ko tauraro inda yake a wani lokaci, don haka ana iya hasashen cewa rana kaza ko watan kaza da karfe kaza da minti kaza ma husufi zai faru. Shi yasa ma shi wannan da muka gani kafin a ganshi masana suna ta bayanin cewa ranar kaza za a yi shi kuma suka faɗi awoyin da har da dakika cewa zai yi awa 5:19 kafin ya wuce to daga nan zuwa shekara 100 za a iya hasashen wace rana a wani wata a wani minti kusufi zai faru
to ta yaya ake gane wannan lissafi
ba wani abu bane kamar yadda muka sani duniyar nan tana yin katantanwa guda daya duk bawon awa 24 sannan kuma shi wata yana zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana 29 sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365 to a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jira a saitin layi guda daya ake samun husufi ko na rana ko wata to shi yasa masana suke da hakikar gane cewa wani lokaci ne wace rana ne wani wata ne wace shekara husufi zai faru abu ne na lissafi diddiga ce wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda Allah ya halice su tun fil azal haka suke babu canji kullun bigiran da suke bi babu tsayawa babu bata lokaci to don haka kamar tashar jirgin kasa ce idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo to in ka tsaya a nan wajen to zaka zo jirgin zai zo ka hau to kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musu
A nan za mu karkare shirin yanayi da muhalli a yau. Amma idan aka kasance da shirin a mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ta bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha Ma'azu don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine da yanda yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa waɗanda ake yi kullum wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1000 ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar Holland. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa Wendell Franklin ya ce wanda ake zargin wanda ya harbe kansa bayan harin ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Pakistan ta ba da rahoton samun ɓullar ƙwayar cutar shan inna ta 7 a bana bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yan watanni 7 ta kamu da ƙwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse, yayin da ƙungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da 5,000 a kusa da Tehran. Ƙungiyar matasa 'yan jarida mai alaƙa da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da kacewar jiya Alhamis a shafin Twitter bayan da Mujahideen Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin.
Masu sauraro, a nan muka kakacin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 ne ma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya haɗa na gabatarwa, sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.